الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 18 ga watan Safar shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau tambaya daya zuwa biyu suka iya gabata waya halatta musulmi ya karɓa gayyata ta sallar arna haramu ne baya halatta duk wanda ke karɓa irin wannan gayyata yana gab da rubuza addininsa saboda addinin musulunci addini ne wanda Allah ya gina mu akan alwala'u walbara jibintar lamarin duk mutumin da ya jibinci lamarin ubangijinsa da na manzansa raba hanya da nisantar duk mutumin da ya raba hanya da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da manzansa ayoyi na alqur'ani sun wuce al-safa waɗanda suke tabbatar mana wannan ka'ida ɗaya daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadhibukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan wa duma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sulthanan mubina da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده على الايه دفدس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الايه دفدس يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور ده سورنسو waɗannan ayoyi duka abinda suke tabbatar mana baya halatta musulmi ya jibinci lamarin duk mutumin da yayi hannun riga da al'amarin ubangijinsa da al'amari na manzansa iya abinda yake wajibi akan mu dukkan wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama wannan shine zamu yi binci na marinsa mu kimsa san sa da kaunarsa a cikin zuciyarmu saboda ka'ida malamai suka ce yana daya daga cikin abubuwan da ke ruguza addinin musulunci taya wato arna murna akan wata sallar sallar ta su ko barka da sallah baya halatta ka musu ba karba gayyatar su ba an gane ko abincin su ma in sun yi saboda wannan sallah in sun baka abin da ya dace ka kyamace shi amma in ba na wannan sallah bace bayan halatta ka ci idan sun aiko maka abinci amma in irin na wannan sallah da suke shirya abinci su aika ma makwabtansu da abokan arziki wannan baya halatta me yasa saboda kamar kana nuna yarda da gamsuwa game da abin da suke dan haka haramu ne wanda kuskoki na alwala wal bara wanda baya halatta musulmi ya aikata ɗaya daga cikin su ga duk wanda yake arne Sheikh Salih Al-Fauzan ya yi littafi mai suna alwala wal bara akalla ya fudda fuska tafi 10 wani abu wanda baya halatta musulmi ya aikata ɗaya daga cikin su game da domin kowane ɗaya daga cikin su yana nuna akwai so da kauna ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala da shi da kai da alfahari da yaransu wanda abu ne ya zamanto fitina a cikin jama'a ta musulmi yau in ba turanci ba kake ji ba wata siya ba har wasu suna nuna takama da shi da kai to haramun ne nuna jibintar lamarin su ne mutum ya ringa nuna kauna ya ringa nuna takama da alfahari wai shi ya iya yaren turanci yaren turanci daidai yake da kowane yare har ma sauran yaruka sun fi shi babu yaren da ya kamata musulmi ya yi alfahari da shi ya yi ji da kai da shi sama da yaren larabci larabci shi yake sama da kowane yare domin yare ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani da shi kuma yare ne wanda manzon da Allah ya turo shine cikamakin manzanni wanda kuma shine fiyayyen halitta jinsin shi jinsi ne wanda yake na larabawa yarensa yare ne wanda yake na larabci to akwai abin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ya wuce alkur'ani don haka musulmi babu yaren da zai yi alfahari da shi sama da larabci amma duk wani yare mai dashi gefe kawai na neman abinci ne ba wani abu ne ba na alfahari na nuna cewa kai kawaye na'am
mun shirya abinci kace yau Allah ta yi a cikin gidan shi
bana kamar ka shirya abinci a sallah
yau sallar ce ka shirya wani mace cikin gidanka
a matsayin ka na musulmi wai a matsayin ka na musulmi a sallah ta arna ka shirya abinci a gidanka kace kai ma sallah ce kamar irin su Dizio December irin su wata throughout irin to ko ba Noel ai an san sallah arna ce to irin waɗannan salloli waɗanda aka zo aka kirkira su a ƙasa baya halatta sallah biyu ne kadai muka sani a musulunci idin azumi da idi wanda yake babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je Madina manzo Allah ya same su suna da idi barkatai manzo Allah yake cewa Allah ya canza muku da rani ku guda biyu waɗanda sun fi dukkan abin da kuke yi manzo Allah ya ce a watsar da su akwai irin su idin Nairuz da wasu idin dukkan su na daban Allah ya canza ma mu'mine da idi biyu idin azumi da idin layya dan haka wata Dizuyid December wata wannan throughout da su premium da irin su duk da cewa kenza Abril ta wuce da sauransu wannan duka baya halatta musulmi ya dauke su a matsayin sallah ba sallah ba sallah bace ba kamantacci ne ya ce da arna wanda mun kuma haramu ne duk wani abu wanda arni yake yi haramu ne mu kwaikwaye shi akan haka domin duk wanda kake kwaikwayo kana nuna cewa yafi ka ci gaba da wayewa babu wanda yake da ci gaba a doron ƙasa sama da musulmi musulmi shi yake sama da kowa duk wanda yake ba musulmi ba kasa yake dan haka baya halatta duk wani abu na arna mu kwaikwaye su iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi ya wadace mu duk wanda alqur'ani da sunna ba su wadace shi ba abinda zai wadace shi har zuwa kiyama na'am wai shafa mai bayan arwalla wannan halak ne an gane ko amma kafin arwalla in ka shafa mai ka tabbatar da wannan mai zai hana ruwa ya sadu zuwa fatar ka to bai dacewa kai kokari ka sanya sabulu ka wanke wannan mai ka gusar da shi domin kai arwalla zai iya zamantowa kamar lam'a ne na'am wai misali abokinka ne shi arne suna wannan sallah ya baka takardar gayyata dan saboda karkaci fuskar sa ya halatta ka amshi takardar wannan koda ba zuwa ba zaka yi baya halatta wannan ana kiran shi mudahana kana ganin mutum akan aikin asha ka rufe ido ko ka kauda kai domin wai a zauna lafiya kara bata wannan baya halatta mudahana ake kiranta shine ubangiji ta'ala ke cewa waddu law tudhinu fayudhinu sun so ka musu rufa rufa su ma su maka rufa rufa ayyukan da suke na asha ka kauda kai baka ji ba baka gani ba su ma su kauda kai dangane da abin da ka zo da shi na addinin ka haka suka zo kafirai suka so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a matsayinmu na musulmi haramun ne duk zaman taron da muke da mutum idan yana kan aikin asha mu kauda kai domin a zauna lafiya baya halatta dole ka faɗa masa abin da yake ba daidai ba ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga wato kitabul janaiz littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato gawawaki mun tsaya karshen wato babi na biyu tare da cewa bayani ya gabata lafazin al-janaiz jami'i ne na janaza ko mu ce jinaza duk da cewa malamai suka ce idan wasadi ya bambanta na shi munkin lafazin janaza to ma'ana tana canzawa idan kama shi munkin fatha kace janaza to abinda ake nufi mamaci akan gadan gawa idan aka ce jinaza wannan fatha ta koma kasra to abinda ake nufi gadan gawa amma gadan gawa ba a ce masa jinaza sai in akwai mamaci akai in babu mamaci akai sai a ce mata wato shine annash a larabci kamar yanda mu a yarenmu na Hausa suna ɗaya ne makara ake ce mata an gane ko ba bambanci sawa'an da mamaci akai ko ba mamaci akai makara ake faɗa babi na biyu wanda muka tsaya karshensa babi ne wanda malam ya kulla shi wanda ya kunshi bayanin abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamakon lada da ake samu game da gaida marar lafiya wanda bayani ya gabata kuma karin bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala game da cewa shi wannan babi na ɗaya daga cikin ladabba na gaida marar lafiya wanda shi gaida marar lafiya haƙƙi ne daga cikin haƙoƙuwan musulmi guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin riwaya ta al-Imam Muslim manzon Allah yake cewa wa idza marida fa'uduhu idan dan uwanka musulmi ba shi da lafiya manzon Allah yace ka je ka gaida shi ukuwa anan ukuwa diniya ake ne an gane ku indai dan uwanka ne musulmi ka san shi ko baka san shi ba indai kamar misali zama ya hada ka da shi wuri daya ka ji labarin ba shi da lafiya to ka je ka gaida shi don haka kuma bayani ya gabata shi gaida marar lafiya bai keɓanta ba da cewa sai ka san shi kamar yanda sallama bata keɓanta ba da cewa sai ka san mutum indai ka fahimci dan uwanka ne musulmi ka san shi baka san shi ba idan zaka wuce da shi to kai masa sallama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa an tambaye shi ayyul islami khayra qala tud'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ash-shahid wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif kamar yanda hadisi yake cikin bukhari manzo Allah yace kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba to dan haka shi ma gaida marar lafiya bai keɓanta ba da sanin mutum koda baka san shi ba kana iya zuwa ka gaida shi kuma zaka samu iya sakamakon da ake samu to amma in har ya kasance akwai sanayya tsakaninka da shi to wannan haƙƙi ne mai girma akan ka daga cikin haƙoƙuwar sa guda shida shine yace wa idza marida idan dan uwanka musulmi ya kwanta rashin lafiya manzo Allah yace fa udhu ka je ka gaishe da shi to shine anan malam ya zo mana da hadisin da yake tabbatar mana ga iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abinda ake samu na sakamakon lada game da gaida mara lafiya shine hadithun Thawban Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal muslima idza ada akahu almuslim lam yazal fi khurfati aljanna manzon Allah yace lalle muslimi idan ya tafi ya gaida dan uwansa muslimi manzon Allah yace ba zai gushe ba a cikin wato garka ta aljanna ko kuma ba zai gushe ba a cikin game da wato sunkar ƴaƴan itace na aljanna shin wannan yake banta kawai zuwa banda dawowa hadisi ya tabbata har ka je ka dawo shine manzo Allah yace hatta yarji'a a wata riwaya har ka je ka dawo to ba za ka gushe ba game da sunkar ƴaƴan itacen aljanna tunkar kana ci ƴaƴan itacen aljanna kana ci domin an tambaye shi wa ma khurfatul janna qala janaha menene kake nihi da wato khurfatul janna manzo Allah sai yace janaha ƴaƴan itacen ta aljana sune ƴaƴan itace kamar yanda bayani ya gabata ash-shahid fadar Allah subhanahu wa ta'ala wajanal jannataini dan ubangiji ta'ala yace ƴaƴan itacen aljanna biyu wanda Allah ya tanada ma duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaba gare shi a gobe kiyama ubangiji ta'ala yace danin makusanta ne ga micira to dan haka wannan hadisi ya isa ya nuna mana irin sakamakon da ake samu game da gaida mara lafiya wanda hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i daga Suwayr ibn Fakhita shi kuma daga mahaifinsa mahaifinsa yake cewa Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya kama hannuna sai ya ce da ni in qalik bina ila al-Hasan na'ud mu tafi wajen dana Hassan mu bai da shi an gane ku yace in qalik bina ila al-Hasan na'ud mu tafi wajen dana Hassan mu gaishe da shi fa wajadna indahu aba Musa wato yake cewa lokacin da muka isa sai muka samu Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullahi ibn Qais wato a wajen al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib fa qala Ali radiyallahu anhu Ali Allah ikara masa yadda sai yace a aidan jigita ya Aba Musa amza'ira yace ya Aba Musa takanas ka zo ne domin ka gaishe da shi ba shi da lafiya ko kuma ziyara ce ta musamman faqala la bal aida yace a nazo ne kadai wato dan na gaida shi akan rashin lafiyar da ta same shi Ali Allah ya kara masa yadda sai yace to kashi kullun ka kashi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min muslimin yaqudu musliman gudwa babu muslimin da zai tafi ya gaida dan uwansa muslimi da ciccihi lafazin gudwa kamar yanda bayani ya gabata daga ketowa alfijir zuwa hudowar rana shine ake nihi da gudwa amma ma'anar gudwa anan wato shine farkon yini kenan tun daga bayan asuba har zuwa lokacin da rana za ta daukaka kenan an gane ku sai yace illa salla alaihi 70 alf malak face sai mala'ikun Allah 70,000 wato sun ci gaba da yi masa salati bayani ya gabata salati na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shine roƙon gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabawa kamar yanda a hadisi wanda ke cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma rahamhu allahumma ghafir lahu allahumma tub alayhi manzon Allah yace mala'ikun Allah ba za su gushe ba wato suna ma dayan ku salati matukar yana zauna a gunsa inda yake salla suna cewa ya Allah kai masa rahama ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka karbu tubansa wannan hadisi shi yake nuna mana salatin mala'iku shine roƙon gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa kamar yadda Allah ya faɗa kuma a cikin wato suratul Ghafir ko kuma mu ce suratul Mu'min an gane ku allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adhabal jahim to shine anan yace illa salla alaihi sab'una alf malak face sai an samu mala'ika 70,000 daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala za su ci gaba da roka masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala hatta yumsiya hatta anan bi ma'ana ila an kenan ila an yumsiya har sai ya kai lokacin da ya maraita kenan tunda safi idan mutun ya tafi za su ci gaba da yi masa wannan addu'a ba za su dina ba sai an kai marici lafazin almasa a yaren larabci yana farawa daga bayan la'asar har izuwa kenan dare shine lokacin kwanci sai ya ce wa in adahu ashiya idan ko ya tafi ya gaida marar lafiya da yamma an gane ko abinda ake nihi da yamma asali ashi shine daga bayan la'asar har izuwa fadawar rana to amma anan abinda ake nihi da al'ashi wato bayan gushewar rana an gane ko sai yace illa salla alaihi 70,000 malak face sai mala'ikun Allah 70,000 wato sun ci gaba da roka masa gafara ta ubangijinsa hatta yusbiha wato har sai ya waye gari ba ma mala'ika 70,000 a ce mala'ika ɗaya tab daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala daidai da kyautawar ido ya maka addu'ar cewa Allah ya gafarta maka ai ka ci nasara a rayuwarka saboda addu'a ta mala'ikun Allah addu'a ce amsassa wadda ba a dawo da ita amma fa kar mu san cewa haka kawai karazibi daga mutum ya ji Allah zai sanya mala'ika 70,000 su yi ta masa addu'a akwai sharuɗa akwai sharadi da zai zo insha Allah ƙarin bayani zai zo duk da cewa sharadin dai na samu wannan sakamako shine kyautata niyya kyautata niyya dole sai mutun ya kyautata niyya domin gaida marar lafiya ibada ce kar ka je gaida marar lafiya dan kar a ce wani bai je ganin sa ba ko kuma a bari mu je mu gaida shi kar a sako shi ba mu je ba ko kuma tunda nima da bani da lafiya ya je ya gaida ni nima bari in je in gaida shi an gane ko iya abinda ake bukata kawai takanas saboda Allah dan neman wannan sakamako na ubangiji subhanahu wataala ka je ka gaida marar lafiya ba dan a zarge ka ba ba dan kada a zarge ka a ce baka je ba ko kuma ba dan sakauta masa ba cewa ya zo ya gaida ka kai ma bari ka je ka gaida shi sai yace wa kana lahu kharifun fil janna maza Allah yace kuma garka ta musamman ta kasance gare shi a gidan aljanna duk wanda aka tanada masa wani abu na jin dadi a gidan aljanna ina ce makomar shi aljanna don haka wannan na nuna mana gaida marar lafiya sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama yau zamu tashi babi na gaba qala abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahimahullah باب ما جاء في النهي عن تمني الموت قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا محمد بن جعفر هو المعروف ببندار قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن ابي اسحاق هو عبد الله بن عمرو السبيعي عن حارثة بن مدرب أنه قال دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطني فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناحية من بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت قال وفي الباب أنا أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو إيسى حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى ين أحدكم الموت ليضر النظر به وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahani game da burin mutuwa lafazin at-tamanni shine malaman larabci suka ce ma'anarsa taqdiru shay'in fin nafsi wa taswiruhu fiha ka kaddara abu a cikin zuciyarka ka kamanta shi misali yanzu mutumin da yake so ya gina gida idan ya samu kuɗi ko idan ya samu wadata yana da burin yayi gida na shiga a ran shi inda zaka iya tambayar shi wani irin gida kake son kai sai ka ji ya ce ina son zan yi gida daki kaza da hawa kaza ko da kaza da kaza da bangare kaza da bangare kaza gaba daya sai ya nuna ma gidan tamkar an yi an gama wannan shine ake kira at-tamanni kenan taqdiru shay'in fin nafsi wa taswiruhu fiha daidaita abu a cikin zuciya ka kamanta shi an gane ko to shine nan yace babu ma ja'a fi nahyi an at-tamanni lil maut wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahanin guri game da mutuwa hani anan yana nihi da hani wanda yake na tsarkakewa ko kuma hani wanda yake na haramci amsar wannan tambaya za ta zo hani ne wanda yake na haramci kai tsaye an gane ko ba hani bane ba wanda yake na tsarkakewa na karhanci wato anan malam ya shigo mana da hadisin Haritha ibn Mugarrib Allah ya ji kansa ke cewa na shiga wato wajen Khabbab ibn al-Arad Allah ya kara masa yadda wanda shi Khabbab ar-Ribatu shi ne aka zo da shi birnin Makka aka sayar da shi ya musulunta a shekara ta 6 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzuba annabi sannan yana ɗaya daga cikin magabatan farko ko kuma mu ce shine farko daga cikin magabata a wajen bayyanar da musulunci a birnin Makka shine farkon wanda ya fito ya bayyana musuluncin sa babu wani boye-boye amma fa ya sha duka wanda yake na ya sha duka wanda yake mai tsanani dan kasancewar matsin lambar da Khabbab ya hadu da ita a lokacin da ya bayyana musulunci abin ya wuce ji da bani saboda kar mu manta hadisi yana cikin Riyadus Salihin a cikin Babu Sabr duk da cewa asalin hadisin da yana cikin Bukhari wanda Khabbab ya kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi baka ga halin da muke ciki matsin lamba ya kai matuka a sanadiyar mu musulunta ka roka mana Allah Allah ya hutatar da mu ma'ana ya gama da duk wani arni a duran kasa Ubangiji ta'ala ya shafe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ji ya Khabbab waɗanda suka gabace ku manzon Allah ya ce mutum a sanadiyar musuluntarsa da imanin da yake da ubangijinsa za a yi rami a cikin ƙasa a tutsa shi an gane ku idan aka saka shi sai a mai da ƙasa sai ta kama shi daidaina manzon Allah ya ce sai a zo da hantsaki a ringa soka masa ya tilla fata ya tilla tsoka ya iske kashi amma wannan bai ya sa ya gudu ko ya ja da baya ya bar addinin shi Maza Allah ya ce za a kama mutum a dora shi a raba-raba kan shi a yanka shi a raba shi biyu amma ba zai gudu ba ko ya ja da baya Maza Allah ya ce gaugawa kuki ya kabba kun yi gaugawa to dan haka wannan wata martaba ce wadda ya same ta wanda saura daga cikin sahabbai ba su samu ba shine farkon wanda ya fito ya bayyana musuluncin shi a fili Khabbab ibn al-Arad to shine anan Haritha ibn Mudarrib yake cewa na shiga wajen sa wato domin na gaishe da shi domin yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiya mai tsanani daga cikin sahabbai wa qad iktawa fi batnihi wato yayi lalas wato a cikin sa wanda a wata riwaya wannan lalas wato sai da yayi kusan su bakwai a cikin sa wanda shi lafazin iktawa an ciro shi ne daga alkai idan aka ce alkai wato shine a sanya karfi a cikin wuta in yayi ja sai a dora akan ciwo wanda a Hausa ake kiran shi sakiya ko kuma ka kiraye shi lallas. An gane ko irin sakamakon da Allah zai ma waɗanda suka ke fitar da zakka a ranar kiyama da wutar jahannama za a musu. Yawma yuhuma alaiha fi nar jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizu. To wannan shi lalas wani nau'i ne wanda yake na magani, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa waraka da izinin Allah tana cikin abubuwa uku. Manzon Allah ya ce al-asl wal hijama wal kai, shan zuma wato da kaho, sannan sai ya ce da lalas. To duk da cewa akwai kuma dalilai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hani game da lalas, malamai suka ce hanin iya abinda za mu fuskantar da shi. An gane ko ga mutumin da ya yi kudirin cewa lallas shi yake warkar da mutum, an gane domin wannan shirka ne. Amma in ka ɗauke shi a matsayin cewa sababi ne na samun waraka da izinin Allah, to wannan ya halatta kai. Wasu malamai suka ce hadisan sun zo suna nuna karhancinsa domin ya ci karo da tawakkali, saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mutum 70 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su ba. Manzon Allah ya ce humul ladina la yastarquna, sai ya ce wala yaktawuna wala yatabayyarun wa ala rabbihim yatawakkalu, su ne waɗanda ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, ba sa shan magani idan ba su da lafiya, kuma ba sa yin sakiya ko mu ce ba sa yin lallas, kuma ba sa yin canhi, ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. Don haka dai a takaice ya halatta yin sakiya, kuma don haka larabawa suke cewa sakiya karshen magani. Duk wata rashin lafiya wadda an yi da izinin Allah a karshe, in dai an yi sakiya da izinin Allah a samu lafiya. An gane, amma fa sai dai an jimre, dan karfe ne za a sa shi cikin wuta sai in yayi ja sannan a ringa dora shi. Musamman akwai wata cuta wadda suke kiranta zatul jamb, wanda kuraje ne suke fitowa a hakarkari su yi baki, wanda manzon Allah ya kilga cewa duk wanda ya mutu a sanadiyar wannan cuta wato ya samu shahada. To ita wannan cuta da izinin Allah wannan sakiya ita ce maganinta. So da yawa an yi magani akan irin wannan cuta an kasa warkewa, amma da izinin Allah da zaran an yi wannan lallas kai tsaye a samu lafiya. To shine anan wannan sahabi sai da yayi sakiya kusan su 7, shine anan yace fi batnihi a cikinsa. Faqala, sai yake cewa ma a'lamu ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laqiya min albala'i ma laqi, yace wallahi ni dai a iya sani na ban san daidai da mutum daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da bala'i irin bala'in da na hadu da shi. Me yake nihi da bala'i? Anan jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wataala, irin rashin lafiyar da ya ce shi a iya saninsa da tunaninsa babu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hadu da irin wannan. Shin nan yana faɗa ne don alfahari, don nuna cewa yana da wani matsayi madaukaki? A'a, yana faɗa ne a nan kasancewar domin karantarwa duk wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i, to abinda ya kamata ya ɗau haƙuri. Karantarwa ce ta magabatan ƙwarai, ba laifi kakan iya ba da labarin abinda ya same ka na bala'i ta fuskar karantarwa ga jama'a su ɗau haƙuri, jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko ta fuskar ba da labari domin neman magani ga wanda ya san shi. Ta wannan fuska ba laifi mutum yakan iya ambata rashin lafiyar da yake tare da ita. Shine yace ma a'lamu ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laqiya min albala'i ma laqi, yace wallahi ban san wani daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da bala'i irin bala'in da na hadu da su. Sai yace laqad kunt wa ma ajidu dirhaman ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace tabbas yace na kasance da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daidai da dala ɗaya tak, yace ban mallaka ba dala ɗaya tak ban da ita. Mu diba mu ga yanda mazan jiya suka yi rayuwa irin ta kunci, a kwashe kwana da kwanuka ko wata da watanni kwabo babu shi a aljihunka, amma wannan bai hana su ba su tsaye da sallah a lokacin ta da duk wasu ayyuka na ibada, bai hana su ba su je majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dauki darasi. wanda ganyen itace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ci in sun yi kashi irin kashi ne yanda ka sanna akuya an gane ku ko mu ce irin kashi wanda yake na rakumi dai bayan dai a ciccire ganyen icce suke ci sai ya kai dadashin su wato yana kokewa wannan duka ya gabata a cikin darasin mu na Riyadus Salihin yanda suka yi rayuwa wadda take mai tsanani cai fa na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ajidu dirhama yace dirhami dai tak yace wallahi ban da shi wanda bayani ya gabata Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa kusan mutum 70 ko 80 daga cikin ahlus suffa yace wallahi a cikin su babu wanda yake da zani biyu in ma ka samu mutum da zani daya ya daure tsatsansa ma'ana ya rufe al'aurarsa ko ka samu wani yana da zani mai fadi ya daura a tsatsansa sannan ya jinyo harshen ya daura a wuyarsa amma a samu mutumin da yake da zani biyu ya daura daidai ya yafa ba kusan mutum 70 zuwa 80 amma yau mu a cikin mu mai karancin kaya ne zaka samu mai complete 5 ko 10 wala sai ka samu sama da complete 40 a wajen sa to shine sai yace wa fi nahiyati min baiti 40 alfa yace a yanzu maganar da nake muku yace a gefin daki na ina da dirhami 40,000 kamar ka ce da ba ni da jikka guda amma yanzu ina da miliyan 40 saboda kasancewar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalifofinsa sun ci gaba da yaki sun ci gaba da jihadi kuma da izinin Allah subhanahu wataala sun bude garuruwa sun ci su da yaki an samu ganima mai yawa dan akwai yakin da aka yi a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda wanda kowane mahayi sai da ya samu wato dinari 30,000 wannan dinari 3,000 kowane mahayi sai da ya samu dinari 3,000 wanda dukiya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun wadatu sun samu ganima wadda take mai yawa to shine anan yake cewa a yanzu maganar da nake muku yace a gefin daki na wato na mallaki wato dirhami 40,000 don haka a wata riwaya ta Imam Ahmad yake cewa a yanzu fa mun samu abinda mala najidu lahu mawdian illa turab mun samu abinda babu inda zamu aje sai dai mu yi rami a cikin kasa kawai mu binne mun samu dukiya sai dai mu yi rami mu binne kudi ashe rami abin ne kudi sunna ce ta magabata kamar yanda mutanen da suke wanda an ka tsunto irin wannan rami mai ake ci in ka tsankolo shi shine ake kira da arrikaz dukiya da mutane suke rami su binne an gane ko shine yace mala najidu lahu mawdian illa turab mun samu abinda babu inda zamu aje sai dai mu yi rami cikin kasa mu binne duk da cewa wannan jumla tana da ma'ana biyu saboda a waccan riwaya ta Imam Ahmad a ƙarshen hadisin sun taro sun sake komowa wajen shi sai suka tarar da shi yana gina wata katanga sai kabbab yake ce musu dukkan abin da dan adam yake ciyar da dukiyar shi ana bashi sakamakon lada yace sai dai gini an gane ku duk abin da ka gina na gini kuma bayan buƙatar ka to wannan babu lada da yake da musuka da zarra a cikin shi in dai ba gini bane ba na daukaka addinin Allah masallaci ko makaranta ko gidan baki ko wani wakafi wanda yake na daba kenan me yake nihi sun samu dukiya babu inda za su sarrafa ta kawai sai dai gine-gine sai ya ce musu duk wani abin da dan adam yake shigar da dukiyar shi yana samun sakamakon lada in yayi dan Allah ya ce amma sai dai wannan da kuke gani gini duk ginin da mutum zai yi in dai ya wuce bukatar shi gidan da ka gina domin ka fake kai da iyalinka wannan kana da sakamakon lada an gane amma duk gidajen da za ka yi waɗanda suke a matsayin kadara ko kuma domin sanya ɗan haya ko kuma domin wasu kasuwanci na saye da sayarwa babu sakamakon lada a kan shi sai abinda kai domin ɗaukaka addinin Allah to shine sai yake cewa walaula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan anan abinda muke so mu gane da yace a yanzu a daki na ina da dirhami 40,000 wannan dama al'amari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama dukiya za ta yawaita a hannun jama'a mutumin da a da gari guda za a kewaya mai miliyan guda samun shi aiki ne. Miliyan guda sai a ɗarwaye gari a rasa mutumin da yake da miliyan guda, amma yanzu yaro ƙarami zai baka sama da miliyan ɗari kai tsaye ba tare da kai kawo ba. To wannan fa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sahabbai suka ringa samun dukiya, kuma samun dukiyar nan kullun gaba yake, kullun gaba yake, ko a cikin yanayin mu ka dauka, a cikin yanayin da muke rayuwa a yanzu, a kullun dukiyar da ake samu ta wuce da. To shine anan sai yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nahana ya hanim au naha an yutamanna almaut la tamannai, yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin yin gurin mutuwa, yace wallahi da nayi gurin mutuwa. Don haka hani anan iya abin da yake fa'idantarwa shine haramci, dan hani idan yazo kai tsaye daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa, iya abin da ake fa'idanta a fahimta shine haramci, sai an samu dalilin da ya kautar da shi daga haramci zuwa karhanci. Me yasa anan malamai suka ce hanin abin da yake nihi haramci? Saboda gurin mutuwa na nuna rashin yadda da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala da alkadarinsa. An gane ko? Duk mutumin da yake gurin mutuwa, to wannan akwai rashin gamsuwa game da hukuncin Allah subhanahu wataala da alkadarinsa. In har ka yi sani, ka tabbatar da cewa duk wani bala'i da duk wata musiba Allah ne yake kaddara ma bawansa, kuma ga abin da ya wajabta masa shine daukan hakuri, to gurin mutuwa me za ka yi? Ko malamai suka ce anan akwai wani nau'i na wauta da rashin tunani game da yin gurin mutuwa. Kakan iya yin gurin mutuwa kuma mutuwar ta zo, ka san abin da zai biyo baya? So da yawa mutum yake cewa ina ma a ce na mutu na huta, to sai ka mutu kuma bala'in da zai biyo baya yafi bala'in da kake raye. Kuma ga yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk mutumin da Allah ya masa rasuwa gaba daya aikinsa ya riga ya taka burki. Shi kuma rayuwa yace wala yazidul mu'mina umruhu illa khaira, manzon Allah yace kwanukan rayuwa ba sa dada ma mu'mini komai face alkhairi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya yace kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa. An gane ku? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa takan iya yiwuwa idan Allah ya jinkirta masa kwanukan rayuwa, kenan zai dada kyawawan ayyuka akan kyawawan ayyukan da yake kai, la'allahu yazdadu wato ihsana au kama qala. Manzo Allah yace takan yi, an gane? Fa in kana muhsinan fala Allahu yazdad, manzo Allah yace in kana muhsinan fala Allahu yazdad, idan ya kasance mai kyautatawa ne to takan iya yiwa ya dada a cikin kyautatawarsa. Sai yace wa in kana musian fala Allahu yasta'ti, in kwa ya kasance mai mugunta aiki ne, manzo Allah yace takan iya yiwa ya koma ga Ubangiji subhanahu wataala da tuba, ya nemi yardarsa, ya mayar ma duk wasu masu haƙƙi haƙƙinsu. To kaga anan rashin tunani ne game da yin gurin mutuwa. In har kana ayyuka na ƙwarai, idan kwanukan rayuwa suka ja, to zaka ƙara ayyuka waɗanda suke kyawawa, wanda kuma matsayinka zai ƙara ɗaukaka a gobe kiyama. In kuma daman kai mai mugunta aiki ne, to kwanukan rayuwa mai yiwuwa Allah zai maka dace ka waiwaye baya duk wasu ayyuka na shashanci, ka daina, ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka tsabar wauta ne wato gurin mutuwa, kamar yadda bayani ya gabata, bayyada cewa ga musulmi yayi gurin mutuwa duk halin da ya shiga, duk tsananin da ya shiga, tsanani wanda yake na rashin lafiya, ko tsanani wanda yake na talauci, ko wani tsoro, ko kuma kasancewar wani bala'i wanda yake na abokan gaba, baya halatta musulmi yayi gurin mutuwa. Iya abin da ake bukata ga duk bawan da ya fada cikin tsanani, yayi kokarin tabbatar da al'amura biyu zuwa uku. Al'amari na farko shine mutun ya dau hakuri ya jimre, an gane ku? Ka dau hakuri ka jimre. Al'amari na biyu wato shine ka nemi sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wataala akan wannan musiba da Allah ya jarrabe ka. Al'amari na uku wato shine ka dukufa akan roƙon Ubangiji subhanahu wataala domin yayi maka wannan bala'i, kuma ka yi jiran abin da zai biyo baya. haka ake bukatar mu'min. In yayi haka to zai rabauta da matsayi madaukaki a gobe kiyama, domin duk waɗanda suka dau hakuri sune Allah yake cika musu sakamakon lada ba tare da lissafi ba, kamar yanda yace innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. To dan haka yace walaula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahana aw naha an yutamanna almaut, yace la tamannait, yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani mi burin mutuwa, ayi burin mutuwa yace la tamannait, yace wallahi da nayi burin mutuwa. Dan haka dai a takeice wannan yana nuna mana gurin mutuwa haramu ne, domin ya ci karo da wato alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, ma'ana na nuna bawa bai yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa. Malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira da Anas dan Malik da Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah ya kara musu yadda. Malam ke cewa hadisin Khabbab hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce. Sai yace tabbas an rawaito daga Anas dan Malik, wato Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li burrin nazalabi, kada dayan ku wato yayi burin mutuwa saboda wani tsanani da ya same shi. An gane ko lafazin bur anan nakira ne, ko mun kankanta tsananin da ya same ka, to baya halatta a matsayinka na musulmi. An gane ko na kira ce fi siyakin nafi kenan, kada dayan ku yayi burin mutuwa domin wani tsanani da ya same shi. An gane ko tsanani na rashin lafiya ko talauci ko wani kunci na rayuwa. Sai yace wal yakul, abin da ya dace mutumin da tsanani ya same shi kuma ya ga ba zai iya daurewa ba, to ga abin da ya kamata ya fada. Dan haka a wacce riwaya yace fa in kana la budda, in har ba makban makawa, sai mutun yayi guri yayi gurin mutuwa ya kasa yin hakuri, manzo Allah yace to ga abin da ya dace ya fada. Wanda karantarwa alqur'ani da sunna, in aka hane ka game da abu to kai tsaye za a maye maka, za a zo maka da abin da zai maye gurbin. Dan in aka ce karka yi kaza ba a zo maka da abin da zai maye gurbin, to hallo wani abu za ka rarumo, wanda za ka rarumo tana iya yuwa ya dace, tana iya yuwa bai dace ba. To dan haka anan da yace kada dayan ku yayi gurin mutuwa saboda tsanani da ya same shi. Sai yace wal yaqul, iya abin da ya dace ya fada, sai yace Allahumma ahini ma kanat al hayatu khairan li, ya Allah ka rayar da ni, matukar rayuwa ita ta matukar rayuwa wato ita tafi alkhairi gara. Wata waffani ya Ubangiji na ka karbi rayuwa ta, idza kanat al wafatu khairan li, in har mutuwa ita tafi alkhairi gara. Wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna halaccin yin sharadi a wajen addu'a, kama Ubangijin ka sharadi, saboda anan cha kai ya Allah ka rayar da ni, matukar rayuwa wato ta zamanto ita tafi alkhairi gara, ya Allah ka karbi rayuwa ta, matukar mutuwa ita tafi alkhairi gara. Don haka ko a cikin du'a ul istikhara mai muke cewa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri al-hadith. To dan haka shine sai yace, an gane ku kenan, anan duk mutumin da tsanani ya same shi ya samu damuwa, to ya ga rayuwa ta ishe shi, to ga abin da ya kamata ya fada. Kenan in rayuwa ta fi alkhairi gare shi, Ubangiji subhanahu wataala zai ba shi lafiya. An gane ku, kuma ya kara ayyuka waɗanda suke na kware, matsayinsa ya daukaka a wajen Ubangijinsa. In ku kasancewar mutuwar ita ce tafi masa alkhairi, to Ubangiji subhanahu wataala zai karbi rayuwarsa. Don haka dai a takaice wannan hadisi shi ma abin da ya kunsa hani ne wato game da burin mutuwa. Shine malam sai ya biyo da hanya ta uku, hadisin Ali ibn Hujr daga Isma'il ibn Ibrahim daga Abdulaziz ibn Suhaib daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kwatancin wannan hadisi. Malam ke cewa hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce. A takeice da wannan hadisi da wanda ya gabata, gaba ɗayan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma ja'a fi ta'awudhi lil marid, قال حدثنا بشر بن هلال البصري الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد انا عبد العزيز بن صهيب انا ابي نضره انا ابي سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله ارقيك والله يشفيك قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد انا عبد العزيز بن صهيب انه قال دخلت انا وثابت البناني على انس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس رضي الله عنه افلا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما قال وفي الباب عن انس وعائشه رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وسالت ابا زرعه عن هذا الحديث فقلت له روايه عبد العزيز عن ابي نضره عن ابي سعيد اصح او حديث عبد العزيز عن انس قال كلاهما صحيح وروى عبد الصمد بن عبد الوارث انا ابيه انا عبد العزيز بن صهيب انا ابي نضره انا ابي سعيد وان عبد العزيز بن صهيب انا انس رضي الله عنه واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nema ma marar lafiya tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halin da yake ciki da yanayin da ya samu kansa ma'ana kai masa addu'a ka nema masa tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan rashin lafiya Allah ya yi masa shine anan malam ya shigo mana da hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle Jibrilu alayhi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma takanas wato ziyara ta kawo shi sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hali na rashin lafiya ko kuma ubangijin shi ya ba shi labarin ga yanayin da manzon sa yake ciki an turo shi takanas domin ya je ya gaida shi to shi ne anan Jibrilu da ya zo alaihi salam sai ya ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ka'ida ce haƙƙi ne na wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan wani mu'mini har zuwa kiyama duk lokacin da aka kama sunansa ai masa salati an zani ko amma mafi yawan mu mun kyale wanda kasancewar daga murya ai masa salatin karantarwa ne kuma girmamawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wace wanda yafi kowa ruwa a cikin al'umma ta mutumin da za a ambace ni ba tare da mutumin da za a ambace ni yake min salati sannan kuma kasancewar yana daga cikin muguwar addu'a da yi ga duk mutumin da aka ambaci sunan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajensa kuma ba tare da ya masa salati ba kuma dan haka ma magabatan kwarai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yafi yawaita mun salati shi yafi kusa da ni a ranar kiyama mazauninsa na kusa da mazaunina sai Imam Umar suka ce wannan wallahi ba wanda zai gaskata akan shi illa malaman hadisi saboda su suke yawan kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine da yazo sai ya ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce ishtakait baka da lafiya tambaya yake an gane ku wannan dalilin da yake nuna mana hatta da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ba su tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin al'amari na gaibi inda Jibril ya san gaibu menene fa'idar yace ishtakaiti baka da lafiya tambayar shi yace baka da lafiya qala na'am manzo Allah yace kwarai da gaske kuma me zamu iya fa'idanta a nan bashariya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan adam ne yanda muke rashin lafiya haka yake rashin lafiya yanda yake ci yake sha haka muke ci muke sha yanda muke zuwa kasuwa haka yake zuwa kasuwa yanda ba ma iya janyo ma kanmu amfani daidai da misqalar zarra haka shi ma baya iya janyo ma kansa amfani ko mun kankanta yanda ba ma iya ije ma kanmu wata cuta ko mu yayi an gane ko mu yayi ma kanmu wata rashin lafiya haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku idan rashin lafiya ta same shi bai isa bai yayi ma kansa ubangiji ta'ala shi yake banta da yayi ma marar lafiya rashin lafiya ko ije masa wa in yamsakallahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim yanda muke mantuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mantuwa bal ma rashin lafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta lullumka rashin lafiyar da duk wani gama gari yake domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk rashin lafiyar da Allah zai dora masa to lullumka masa aiki shi ne muka yi bayanin cewa idan kana masassara in ta kai dubu 40 to shi 80 yake in ta ka a 30 ta tsaya to shi tashi 60 ci lullumka masa aiki domin matsayinsa ya ƙara ɗaukaka a wajen Ubangijinsa saboda annabawan Allah su suka fi kowa ɗaukan haƙuri kuma su suka fi kowa matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a taƙaice dai a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Adam amma Allah ya bambanta shi da dukkan ƴaƴan Adam da sauran halittu Allah ya ɗaukaka darajar shi wanda wajen daraja ba wanda ya tunkari fagen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin da ya wuce tun daga farkon duniya ba a yi kamar sa ba har kiyama kuma ba za a yi ba don haka dai anan wato shine yace masa ishtakait baka da lafiya qala sai manzo Allah yace na'am kware qala sai jibril yace bismillahi arqika yace ina maka tawida wato da sunan Allah an gane ko lafazin arqiq an ciro shi ne daga arruqya ma'ana tawida ko kuma kace addu'a domin neman tsari shine yace da sunan Allah wato nake maka addu'a min kulli shay ko kuma kace nake nema maka kariya min kulli shay yu'dhika game da dukkan wani abu da zai iya cutar da kai min sharri kulli nafsin haka ina nema maka tsari na ubangiji na game da muguntar dukkan wata rai wanda take mummuna wa ainin hasida wato da ido wanda take mai gunewa an gane ko ko kuma ya zamanto wannan kenan min babu ta'kid ne ko kuma min babu hadifil khas alal am saboda kasancewar mummunar rai ita ce wadda Allah yake halittar wani cuta wanda take da cutar hasada wanda kuma galibi rashin lafiya ce ubangiji ta'ala yake halitta a cikin wasu bayansa wanda in sun ga abu kawai in ya burge su in dai ba su ce tabarakallahu to wata musiba takan iya fada ma wannan abu kai tsaye daga sun kalli abu in dai ba su ce ba tabarakallahu to musiba tana iya fada ma wannan abu kai tsaye kamar yanda Sa'd ibn Hunayf ana cikin tafiya a cikin tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'd ya koma gefe zai yi wanka ya tube wani sahabi sai ya hango shi sai yake cewa ka ban taba ganin fata kyaukyawa a rayuwata sama da fatar Sa'd shi kawai bai taba ganin fatar jiki mai kyau irin ta Sa'd kai tsaye kawai Sa'd sai ya kife aka dauko shi a sume aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce akwai wanda kuke tuhuma wasu daga cikin sahabbai suka ce eh mun ji wani ga abin da ya faɗa manzon Allah ya ce akan me ɗayan ku zai kashe dan uwansa me ya hana lokacin da fatar sa ta burge ka ta kayatar da kai kace tabarakallahu manzon Allah ya sanya ya wanke a wallahi ya wanke dukkan wato gefen jikin shi sannan ya wanke cikin izarikin shi aka zuba masa da izinin Allah kai tsaye ya tashi dan haka duk mutumin da aka tanka in ya kife to irin wannan ake ayi a wallah ko kuma gefen jiki da dakhilul izar an gane ko gebuto kenan tufafin sa wanda yake sawa na ciki sai a wanki kenan sai a zuba ma mara lafiya wannan ruwa da izinin Allah zai samu lafiya. Don haka duk abin da ya burge ka a matsayinka na musulmi, abin da zaka ce tabarakallah, tabarakallah haka ake bukata a bana. Don haka ko da mutum yana da wannan rashin lafiya, da izinin Allah babu wani bala'i da zai fada ma wannan abu. Kuma shi wannan kamar yadda bayani ya gabata, shi kanshi wani lokaci mai rashin lafiyar bai san ba yana da ita, kuma kai kanka kana iya ma kanka ko kai ka kera abu ya burge ka ce tabarakallah. An gane ku? Don haka amma wannan addu'a suwa suka yi kuce a kanta sai mata. To shi ne a nan sai muke cewa min sharri kulli nafsin, ya ce ina nema maka tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sharri da muguntar dukkan, wato wata rai wadda take mummuna wa ainihin hasida, da ido wadda take mai gunewa mai hasada. Sai ya ce bismillahi arqika, ya ce da sunan Allah nake nema maka tsari da kariya, ya ce wallahu yashfika, Ubangiji ta'ala shi zai warkar da kai game da halin da kake ciki. A nan abinda muke so mu gane, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nemi cewa ya masa addu'a? Bai nema ba, Jibrilu ne a karan kansa ya ga damar yi masa. Kuma haka Aisha Allah ya kara mata yadda da bashi da lafiya, musamman ma rashin lafiyarsa lokacin da ya kwanta rashin lafiya ta mutuwa, Aisha ta ce hannunsa nake kamawa in masa addu'a, in tofa masa kula'u zai sai in dora masa a inda yake jin ciwo a gangan jikinshi, saboda hannun shi ya fi hannuna, domin hannun shi hannu ne wanda yake ma'abucin albarka. Kenan ga hasken addu'a, kuma ga haske na albarka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan wancan hadisi da yace la yastarquna, ba sa neman ai musu addu'a, masu tawakkali kenan. In rashin lafiya ta same su ba sa neman ai musu addu'a, ba sa shan magani, ba Ubangiji ta'ala suke dogaro ba kawai ba. Don haka anan manzon Allah ba shi ya nema ai masa addu'a ba, Jibrilu a karan kansa ne ya masa. Haka ita ma Aisha a karan kanta ne da ganin damar da wato ta yi masa. Amma ba yana nuna cewa ka nema a maka addu'a in baka da lafiya haramun ne, ko ka sha magani cewa haramun ne. Shan magani halaka ne, ko ciwon kai kaji, ko mun kankantar rashin lafiya, shan magani halaka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Ubangiji ta'ala bai taba saukar da rashin lafiya, face ya saukar da maganin ta. Wanda ya san shi ya san shi, wanda ya jahilce shi ya jahilce shi. An gane ku? Yayi umarni cewa ayi rashin lafiya ayi magani, yake cewa tadawo ya ibada, ya ibadallah wala ta tadawo bi haram. Auka makani, zan Allah ya ce ya ku bayin Allah ku yi magani, amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta muku. A wata riwaya manzon Allah ya ce Allah bai sanya warakarku a cikin abin da ya haramta muku. Don haka kenan wannan yana ɗaya daga cikin addu'ar da ake ma marar lafiya. An gane ku? Ko ma wace irin rashin lafiya ce sai kai masa wannan addu'a, wanda addu'o'in sun yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda za mu ƙara iske ta biyu a wannan hadisi na gaba. Wato Abdulaziz ibn Suhaib yake cewa ni da Sabit ibn Aslam al-Bunani mun shiga wajen Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda. Sabit sai ya faɗa ga Anas, yace masa ya Aba Hamza, kinaya ce ta Anas, yace ishi ta kai, yace ba ni da lafiya. Qala Anas, Anas sai yace afala arqik bi ruqyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shin yanzu ba zan maka addu'a da addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, addu'a da ya karantar da mu wanda ake ma marar lafiya? Qala bala, wato Sabit sai ya ce kwarai ina da bukata imu. Qala sai Anas ya ce Allahumma rabban nas, ya ce ya Allah, ya Ubangijin mutane. Rabba anan munada ne mahdhufu adati ne da ai ya rabban nas. An gane ku? Allahumma ya Allah, rabban nas ya Ubangijin mutane, mudhibal ba'as ya Ubangijin da yake tafiyar da dukkan wani tsanani da dukkan wata rashin lafiya. Ishfi yace ya Allah ka warkar da bawanka, anta shafi kai ne mai warkaswa, la shafiya babu wani mai warkaswa illa anta face kai. An gane ku? Duk wani abin da zaka sha na magani da duk wata addu'a da za a maka wannan sababi ne, ba mai warkaswa illa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace ishfi, yace ya Ubangiji na ka warkar da bawanka, anta shafi kai ne mai warkaswa, la shafiya babu wani mai warkaswa illa anta face kai. shifa'an yace ya Allah ka warkar da shi warkaswa la yugadiru saqama wanda bata barin rashin lafiya ko mun kankantarta wanda zata tafi da cutar sa gaba daya to wannan ita ma nau'i ne na biyu kenan daga cikin addu'o'in da ake ma marar lafiya kai masa wannan addu'a wanda ƙarin bayani zai zo nan gaba akan domin wannan babu ka da malam yayi duka sun kunshi na dubba na gaida marar lafiya an gane ko wanda ƙarin bayani zai zo nan gaba to wannan addu'a haka ake bukata kai masa kuma in so samu ne ka zauna a kusan kansa ka dura hannunka a jikinsa sannan kai masa wannan addu'a haka nan na daga cikin addu'o'in da ake ma marar lafiya addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya tafi ya gaida marar lafiya ya masa wannan addu'a su bakwai in dai ba an yi katarin ajalinsa ya zo yace to da izinin Allah zai warke shine as'alullahal azima rabbal arshil azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka as'alullahal azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka haka zaka ma marar lafiya wannan addu'a su bakwai idan ka tafi gaida shi to da izinin Allah in dai ba cutar ajali bace to zai samu lafiya to shine anan shi Anas wato ya masa wannan addu'a dan haka idan mutum ba shi da lafiya ba ma sai ya nemi ka yi masa addu'a sannan zaka yi masa duk da cewa anan ya kamata kana iya masa ta kan iya yi wa a karan kanshi shi bai yi ba domin yana son ya shiga cikin waɗannan 70 kin to amma anan shi Anas sai da ya nemi cewa yi masa addu'a shi sabiti ya yarda cewa a yi masa sannan ya masa addu'a shi ne ce Allahumma rabban nas ya Allah ya ubangijin mutane mudhibal ba'as ya ubangijin da ke tafiyar da dukkan wani tsanani ishbi yace ka warkar da bawanka anta shafi kai kadai ne mai warkaswa la shafiya illa anta domin babu wani mai warkaswa face kai shifa'an yace ya Allah ka warkar da shi warkaswa la yugadiru saqama wanda bata barin rashin lafiya ko mun kankantarta mana yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas da Aisha Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a gargashin baba mallan ke cewa hadisin Abu Sa'id hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takeice hadisi ne sahihi mallan ke cewa na tambayi malami na shine Abu Zur'a Ar-Razi wanda jigo ne daga cikin wato malaman hadisi an gane ko wanda tsara ne na al-Imam Ahmad shine yace na tambaye shi dangane da wannan hadisi fa qultu lahu sai nace masa riwayatu abdul aziz an abi nadra an abi sa'id as-sabb wa hadithu abdul aziz an anas wa riwayatu abdul aziz ibn suhayb wa to daga abi nadra daga abu sa'id an gane shine yafi inganci ko kuma riwaya ta abdul aziz kai tsaye daga anas domin a wannan riwaya ta farko kenan abdul aziz ibn suhayb daga abi nadra wa to daga abu sa'id al-khudri an gane ko kenan wannan shi sahabin ya bambanta da wannan riwaya ta biyu kuma tsakanin wato shi Abdul Aziz ibn Suhayb tsakanin shi da sahabi Abu Sa'id akwai wasita shine Abi Nadra amma hadisi na biyu shi kuma kai tsaye Abdul Aziz ibn Suhayb wato daga Anas ibn Malik tunda me yace da khalatu ana wa sabitu lil bunani ala Anas ibn Malik sai ce kilahu ma sahihu ne ce gaba ɗayan su ingantattu ne da na farkon da na biyu sai ce warawa Abdul Samad ibn Abdul Waris Abdul Samad ibn Abdul Waris ya rawaito wannan hadisi daga mahaifinsa shine Abdul Waris shi kuma daga Abdul Aziz ibn Suhayb daga Abi Nadra daga Abu Sa'id al-Khudri sannan kuma shi Abdul Samad bugo da ƙari ya rawaito daga wato Abdul Aziz ibn Suhayb daga Anas ibn Malik kenan gaba ɗayan waɗannan riwaya biyu Abdul Samad ibn Abdul Waris ya rawaito su daga mahaifinsa daga kenan har zuwa wato Abu Sa'id kuma da Anas ibn Malik Allah ya kara musu yadda dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana muna da tambaya daya da aka tsoro ta kafin mu wai menene hukuncin yin hira bayan sallar isha bayan sallar isha yin hira in dai ba hira ba wanda take da fa'ida ta abin da ya shafi al'amuran musulmi ko kuma abin da ya shahi tattaunawa ta ilimi makruhi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyamar haka kamar yadda a hadisi ne sahihi wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha yana kyamar yin bacci kafin sallar isha kuma yana kyamar wato dauke lokaci ayi ta hira bayan isha an gane ko saboda abinda ake bukata ka kwanta da wuri domin ka samu damar yin qiyamul layl kuma ka samu sallar asuba akan lokaci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك